daga cikin mas'alolin da muka tattauna an yi bayani game da wane ne al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi wanda kowa ya san wane ne al-Imam An-Nawawi wanda ya rubuta littafi mai suna Arba'unan Nawawiyya ko sannan kuma mun ji irin abin da ya bayar da gudumawan da ya ba wa musulunci da kadamin sa rasahi a cikin ilimi sannan kuma mun ji irin mukaddimar da ya gabatar na littafin da abin da yake so ya isar da sakonsa wa al'umma baki daya mun yi bayani game da ma'anar al-afkar abin da ake so a isar wa duniya na zikirai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karshe sai muka fada babi na farko shine babi na ikhlasi wanda ikhlasi din nan shine komai al-ikhlasu mukhul ibada ikhlasi shine bargon kowace ibada to insha Allah zamu tashi kan hadisi mafi inganci daga cikin hadisai kuma hadisi mafi shahara daga cikin hadisai na littattafai hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda al-Imam An-Nawawi ya bada silsilanta tun daga kansa har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin kuma shine hadisin nan shahararre hadisin niyya wanda ya rawaita hadisin daga babban malamin sa yake cewa wato babin da ya bude wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata fa zalika din al-qayyima wanda Allah ya umarni da duk wani abin da ake bukata a aiki shine ikhlasi wannan ikhlasin kuma nafsi ne daga alqur'ani to bayan nan hadisin nan sahihi wanda ya kawo isnadin sa akhbarana shaykhul imam al-hafiz abul baqa khalid ibn yusuf ibn sa'ad babban malamin mu abul baqa khalid ibn yusuf ibn sa'ad ya mana hadisi daga wani daga al-hasan ibn al-hasan ibn al-mufarrid ibn bakkar al-maqdisi an-nablisi shi kuma daga akhbarana abul yaman al-kandi sannan kuma shi ma yace akhbarana muhammad ibn abdul baqi al-ansari shi ma wanda ya bashi labari akhbarana abu muhammad al-hasan ibn ali al-jauhari shi ma wanda ya bashi labari akhbarana abul husain muhammad ibn al-muzaffar al-hafiz shi ma daga akhbarana abubakar muhammad ibn sulaiman al-wasiti shi kuma yace haddathana abu nu'aym ubayd ibn hisham al-halabi شيما حدثنا ابن المبارك شيما دغه يحيى ابن سعيد الانصاري شيما دغه محمد ابن ابراهيم التيمي شي كما دغه الكمه ابن الوقاص الليثي شي كما دغه سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وان سند الامام الحافظ كان ابو الامام الحافظ واتو امام النووي رضي الله عنه وان حديثي ني وان حديث شي ني حديث نن دي دمك سنتا نفرقاتين الاربعون wanda yake fadin kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyati usani kowane aiki yana tare da niyya ne wa innama li kulli imri'in ma nawa kowane mutum yana samun ladan abin da ya niyya ne faman kanat hijratuhu ila allah wa rasulihi duk wanda ya zamto hijransa zuwa ga allah ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hijratuhu ila allah wa rasulihi ladan wannan hijiran da ya samu a wajen Allah kuma zai samu a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha duk wanda yayi hijira zuwa ga duniya dan ya same ta aw imra'atin yankihuha ko yayi domin wata mace dan ya aure ta wa hijratuhu ila ma hajara ilayhi bai bukatar lada a wajen Allah hijira idan dan duniya ne ka tafi to in ka samu duniya ka biya idan dan mata ka samu in ka samu ka biya idan wani kasuwanci ne kasuwancin ka ta biya maka amma ba Allah ko annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya daga cikin hadisin da malamai suke ce ya dauki kason sulusi na addinin musulunci gabaki daya domin shine hadisi mafi girma game da ikhlasi shi kuma ikhlasi duk aikin da babu ikhlasi kamar dan adam ne wanda yake bashi da laka laka ita ce abu mafi karfi a jikin dan adam shi yasa daga cikin manya-manyan malamai wanda ake ce al-Imam Fudail ibn Iyad wanda wannan Fudail ibn Iyad din nan ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ne ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne da aka musu lamba da tasawuf yana magana game da ikhlasi da abin da ya shafi ikhlasi yana cewa dukkanin aikin da dan adam ya yi shi man taraka al-amala لعدل الناس فهو رياء duk wanda ya bar wani aiki don mutane wannan ya aikata riya waman fa'alahu li'adlihim faqad ashraka duk wanda ya aikata aiki don mutane su gane su yabe shi ya zama shirka yayi wal ikhlasu huwa al afiyatu bainahuma ko kuma huwa al afiyatu minhuma an yu'afiyaka Allahu minhuma ikhlasi shine Allah ya sa ka ne santa da yin aiki ba don mutane ba da kuma yin aiki ba ka kidan mutane ba idan an ce riya ba shine kai sallah dan wani ya gani ba wannan shirka sunan shi kai dan wani ne duk abin da kai dan wani sunan shi shirka domin ba dan Allah kai ba abinda ake yi ce masa riya shine ka kiyin alkhairi dan wani wannan shine riya aji al-imam Fudayl ibn Iyad to wannan hadisi ya dauki kusan sirrin da ke cikin qul huwallahu ahad shi yasa malaman hadisi suke cewa da mutun zai bude littafi bi ya fara da wannan littafin ba matakan wannan littafin yana isarwa zuwa ga kyaran aiki ne da ya bar babban wawa keken daji a gaban sa a cikin littafin sa daga cikin malaman da suka fadi wannan akwai al-imam Abu Sulaiman al-Khattabi yana cewa manyan malaman mu ma'ana manyan malaman su wanda sama da shekara 1000 sun tafi akan cewa idan har kana so ka rubuta littafi to ka fara da wannan hadisin Annabi Muhammadu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama al'amalu binniyat bayan shi akwai manyan malamai har an rawaita daga sayyidina abdullahi ibn abbas cewa lallai sun rawaita cewa dukkan wani aiki ladan sa ya ta'allaka ne da niyyar da ke cikin wannan aikin sannan kuma akwai al-imam al-harith al-muhasibi shi ma wannan al-imam al-harith al-muhasibi yana magana game da wannan hadisi yana cewa as-sadiqu wanda ake ce masa siddiqi wanda Allah ke ce mana innal muslimina والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرشي الله كتمنا والصادقين والصادقات سنن الله كتمنا والمتصدقين والمتصدقات تو أكوي الصادق وأكوي المتصدق تو الصادق تين إن أنت الصادق ينا علاقة المخلص الصادق شيني وندي كي دقستيا سين إخلاص نسا باين أكوي إخلاص تين كما تو كنا ين أبن دقستيا الله باب إيجابي zaka yin abu dan Allah amma kuma abin ya burge ka to ka zama kai aiki da ikhlasi amma kuma burge ka da yannan ka kuma sauka a matsayin muqamin as-siddiq siddiqi shine wanda zai yi abu dan Allah kuma bayan yayi dan Allah din ba zai na jin ya burge ba ba zai na jin abin ya faranta masa shi dan kaza ne shi kaza ne shi kaza ne ya zama yana ya ta'addab bi nafsihi wannan ya sauka a muqami na siddiqi to shi yake cewa huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubi al-khalqi min ajli salahi qalbihi as-sadiq mutumin da zai ce mishi siddiqi mai aiki dan Allah shine wanda ba zai damu ba idan duk duniya za su daina kallon kiman sa dan wajen ya gyara zuciyarsa da za a ce wani baka burge shi ba baka burge wani ba baka burge wani ba babu ruwan sa shi dai in ya san wannan abin yayi dan neman yardan Allah ne yayi wannan abin dan neman gyaran zuciyarsa ne to zai yi wannan abun babu ruwansa da cewa na burge wani ko ban burge wani ba wannan shi ake ce mishi afsadi shi yasa wanda ya aiki na tsoron Allah baya bukatun yabo baya bukatun ka yabe shi da me yabo da me zagi me ne duk sunan su daya da wanda ya yabe ka da wanda ya zage ka duka anan duniya zai bar yaban a duniya ne ba zage to wanda yake me riya shine wanda zai yi aiki domin a yabe sa wannan kuma daga alama na farko na cewa aikin ka karyayye ne Allah karka karya aikin mu sannan wala yuhibbu itla'u an-nasi wala yuhibbu itla'u an-nasi ala masaqil ad-darr min husni amalihi wanda yake muqamin siddiqanci bai bukatar wai dan yayi aikin alkhairi sai ka sani ya zama in ina yin sallah ne sai na ga mutane sun taru sai dan labe Allahu akbar kowa yaji ko kuma irin yanda ake yin azumin litinin da alhamis sai a cikin moto sai ga mutun ya sai fiya wata wana ka sha akta a to malan kai baraka a ni ina azumi to wannan kana azumin idan da ikhlasi Allah zai karba amma wannan ijabin da kai kana burge kanka kai kai kana sanar da al'umma wannan baka da makamin siddiqanci wanda yake da makami na siddiq a cikin ibadar sa Allah in Allah Allah yana son wato wallazi da bis sirri wa saddaka bihi ulaika humul muttaqun mutumin da ya zama ya gaskata gaskiya ya kawo makami na siddiqanci to wannan mutum ne mai tsoron Allah to tsoron Allah yana son aikin da kai kada ka bukaci yaban wani kada bukaci kuma kar kuma ka ji tsoron zargin wani sune wa'inda wala yamu lumuna fillahi lumata la'imin baka damuwa da zargin mai zargi aikinka kawai kana duba Allah ne a cikin al'amarinka wannan babi kenan na niyya duk aikin da kake na alkhairi to ka daura wannan akai to lallai zaka samu alkhairi a cikin wannan abin da zaka yi din sannan kuma wala yakrahu an yattali an-nasu ala sayyi min amali wanda yake yin aiki da mukamin siddikanci bai jin tsoro in mutane za su yi ta ce abin sa mummuna ne ko na makamancin wannan ba zai dane shi ba shi dai yayi dan Allah Allah nan ku Allah zai biya shi sannan yace akwai riwaya daga al-Imam Abul Qasim al-Kushairi wanda al-Imam Abul Qasim al-Kushairi ɗaya daga cikin shehunan sufaye ne wanda yake nuna muku cewa al-Imam an-Nawawi a wannan babi na ikhlasi bai kawo muku wani malami wanda ba sufi ba tun daga al-Imam Fudail ibn Iyad da muka faɗi da shi Abul Harith al-Muhasibi da kuma shi al-Imam al-Kushairi da dukkanin malaman da za su zo a cikin wannan babi na ikhlasi domin ana maganar tsarkakar zuciya ne al-Imam an-Nawawi dukkan wajen shehunan sufaye zai ke kawo bayani wanda yake nuna maka cewa tasawuf babban aikinsa shine tsarkakar zuciya yau da zaka dinga cewa kai sufi ne kai dan dariƙa ne kai kaza ne kai kaza ne amma zuciyarka ya zama da tsafta to da sauranka abin da amke son zikiri zikiri ya tsarkake zuciyar mutum ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kowane abu yana yin tsafta amma idan zuciya ta yi tsafta abin da ke kankare ta shine zikiri la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma da za a ga mutum na yawan zikiri amma kuma wannan zikirin bai cire maka tsatsa zuciyarka ba to alamun wannan zikirin naka bai huda ka ba har yanzu kana buƙatan ka sake yin istighfari wa istighfarinka shi ne ake ce at-taubatu min at-tauba abin da yasa Imam an-Nawawi ya bude wannan babi a cikin al-kitab al-azkar da magana na ikhlasi ikhlasi shine babban bargo babban roman da dukkanin mai ibada zai samu ya shashi duk aikinka idan ya zama babu ikhlasi to wannan aikin sunansa rusasshe aikin ginanne shine wanda aka gina shi da ikhlasi shi yasa Allah manzo Allah sallama yake ce mana suratul ikhlasi ta'dilu sulusul qur'an wannan qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yace tana daidai da mene sulusin alqur'ani daidai qul huwa kawai tana daidai da su da izu 20 na alqur'ani saboda me yasa ta dauki ikhlasi to wannan ikhlasi din shine silan kowane zikiri idan ya zama zikirinka baya sa maka tsoron Allah bai sa ka nufata Allah dukkan abubanka ba to lalle zikirinka yana neman istighfari shi yasa babban abu a musulunci babu kaman tsarkake zuciya shi yasa al-Imam an-Nawawi duk malamin da za ku ja kawo mana anan babu wani malami a cikin su face sai sufi ne anan akwai maganganu na irin su al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim wayannan dukkanin su ru'us ne a cikin tasawuf to Imam an-Nawawi kansa yana komawa gare su ne a fannin su domin kowane abu yana da fannin sa to wannan ne fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun to anan abin da zamu ji shine ishara yake mana cewa lalle mai neman tsarkake zuciya koma wajen malaman sufaye anan ne zai samu tsarkin zuciya shi yasa al-Imam al-Kushairi me yake cewa yana cewa wato ifradul haqq subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasd mutum ikhlasi shine ka tsarkake Allah a duk abin da ka nufa da aikin da niyyar aikin babban niyya ba shine ka ce nawaitu salata kaza iktida'an bil imami ba nawaitu zikira kaza ko nawaitu qira'at al wird lazim ko nawaitu qira'at menene al wazifa duk ba shine hakikanin niyya ba wannan niyyar baka kenan amma hakikanin niyyar zuciya shine shin sallan nan da zan yi ta na nufaci waye a cikin sallan nan Allah nake nufi ko ina nufin bayin Allah su gode mini shin sallan nan da zan yi ta ko wirdin da zan yi ta ko lazimin da zan yi ta na nufaci Allah ne da ita ko na nufaci bayin Allah su ga cewa ni ne wazifa ne ko ni ne lazimi ne to wannan shine babban niyya wannan shine babban tsarki da ake son kowanne dan adam ya gine ta a cikin zukatarsa to wannan shine abinda ake magana da ikhlasi shine mutun ya nufi Allah fil qasd wa ta'a da aikinka da irin abin da kake so a aikin kan Allah ka nufa ba ka nufi wani Allah bane wannan shine abin da Imam al-Kushairi yake fadi cewa wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah aikin kuma ka nufi Allah la li ghardin akhar ba wani abu daban ba man tasalla li makhluqin duk wanda ya iya yi sallah zaka yi sai ka kumbura karatunka ka ja ka canza qira'a ka yi mai dan wani ya ji ka ya burge ka burge shi a wista sabi mahmadatin inda nas ko kuma kana so kai ne idan wasu su dinga yaban ka kai ai malam wani yayi karatu wani kaza ne to wannan au mahabbati madhin min al khalq ko kana idan ka najin ana ma kirari kai kaza ne kai kaza ne au ma'ana min al ma'ani su wat taqarrub ila Allah wanda ko kuma kai shi dan wani ma'ana ba dan Allah ba wannan ba ikhlasi a cikin aikin ka saka duk abin da zaka yi kai kokari ka nufi Allah da shi wannan Allah da ka nufa din Allah zai tuka maka lalan ka akan dukkan abin da kake wannan shine hakikanin ikhlasi sannan bayan wayannan malamai kamar yadda muka kawo irin su Abu Sulaiman Al-Khattabi irin su Al-Imam Fudail ibn Iyad irin su Al-Imam Abdul Qasim Al-Qushayri gashi nan yana kara mana malami na gaba shine irin su Al-Imam Sahal At-Tusri wanda wannan Al-Imam Sahal At-Tusri wanda gaba zai kama har irin su Al-Imam Ad-Daquti wanda manyan rijalai ne masu tarika amma duka yana kawo mana maganganun su domin tsarkake zuciya yana wajen malaman tasawuf ne ulama'ut tazkiya ulama'ut tariqa wayannan su ne wanda suke masana karkin zuciya to wannan na'am wannan abin da ke ciki anan shine idan muka dinga bibiya anan za ku gani cewa wayannan malamai da ke kawo mana al-imam sal ibn abdullah tusri ne yake ga mana game da ikhlasi yace ikhlasi nazara ahlul nazara al-aqyas fi surati al-ikhlasi malamai wanda suke masu wayo malamai wanda suke wanda aka san su da ilimi sun yi duba a cikin suratul ikhlasi gabaki dayan su me ya suka samu falam yajidu ghayra hadha ba su samu wani abu ba sai wannan abin da zai ga mana menene abin da yake kumshi a cikin suratul ikhlasi gabaki dayan ta yasa Allah yake ta mana ishara da cewa ta dauki sulhun alqur'ani an takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillah bawa ya zamto idan kai motsi wa Allah kai in ka tashi wa Allah ka tashi in ka zauna ma Allah duk abin da zaka yi ya zama dan Allah kai zahirinka da batininka ya zama shine wa bi ikrari bi sarayani qayyumiyyatika fi kulli shay'in wa adami ihtimali khuruj shay'in dakka aw jalla an ilmika wa qahrika hatta lahzatan sukuni abinda ake so bawa kar ya zamto kana da wani motsi da zaka yi dan kanka dan girmama kanka ko dan wani abu ba dan Allah ba wannan shine abin da ke cikin suratul ikhlasi la yumazijuhu nafsun wala hawan wala dunya kada kai shi dan ranka ko ko dan san zuciyanka ko dan neman duniya wannan shine annabi ibrahim yake gaya mana cewa wato qul inna salati wa mamati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wannan dukkan da rayuwar da mutuwar da tsayuwa na da ibada na dukkan ma Allah nake bawa idan ya kai mukami zai zama la makhraja wala madkhala lil abdi illa lillah ba ka da komai shiga da fita da komai sai dan Allah to wannan shine babban mukami ya ka mana maganan abi ali ad-daqqaq wanda shine al-imam wanda ake ga mana al-imam ad-daqqaq yana magana akan menene ikhlasi shi ma ya ba mu bayanin ikhlasi shine at-tawaqqi am mulahazat al-khalqi mutum ya zama yana kiyaye duban bayi kada kana son neman yaban mutane ko ganin su sannan ga maganan al-imam zinnun al-misri wannan duk kawai nan malaman da muke fadi malamai ne na tasawuf shehunai ne a fannin sufanci shi ma abin da yake mana bayani yana mana magana game da abin da ya shafi wato sufanci da imani da ikhlasi da makamantan sa shi abin da yake mana maganan zinnun al-misri abu ne wanda ya kamata a duba yace ikhlasi abu guda uku ne kawai istiwa'ul madh wa dhanni al-ikhlasu thalathatun ikhlasi abu guda uku ne inda al-imam zinnun al-misri shine istiwa'ul madh wa dhanni ya zamto da yabo da zagi duk ɗaya ne a wajen bawa da wani ya yabe ka da wani ya zage ka wayannan abun a wajen ka sunan su mene duk ɗaya ba ka fifita mai yabanka akan mai zagin ka wajen yi masa adalci kai burin ka kawai shine yaya zaka duba wannan Allah a cikin aikin ka na farko kenan wani siyanu ru'yatil a'mali wal aqwal duk wani abin da zaka yi baka kakan manta menene aikin balle kaga aikin menene maganganun aikin balle kaji ana yabanka ana ce kaza da kaza ne baka duba wannan kai abubuwan da kake duba kawai shine Allah kake duba a tsarin aikin ka sannan kuma na uku shine waqtida'u sawadil amali fil akhirah duk wani ladan aiki to kada ka nemi aikin kada kai aiki dan ladan kai aikin domin neman ladan a lahira kada ka ce zan yi maka nima don wata ranka mun shi yasa manzo Allah ke cewa mai sada zumunci ba shine wanda yau an zo gidanka kai ma gobe ka je ba a'a mai saji da zumunci shine wanda aka yanke masa zumunta ya sadar wanda bai ma magana kai ka masa magana wanda baya maka kyauta kai ka bashi wanda bai ganin mutuncinka ka mutunta shi wanda ya zage ka ka yabe shi wanda ya fadi sharrin ka fadi alkhairin sa wanda ya tuce ka ka taimake shi wannan shine aikin khudh al'afwa wa amr bil urf wa arid anil jahilin kai riko da hayafiya duk abin da aka maka yafi akwai kissa wanda yake shahararre istan ɗaya daga cikin manyan malamai kamar yanda malamai sun ce kissan ya maimaitu a wajen daban-daban wasu ce kissan nan na sayyidina Umar ibn al-Abdul Aziz ne wasu ce na sayyidina Abi Ja'far al-Mansur wasu ce sayyidina Hassan sayyidina Hussein sayyidina an kawo wannan kissan wajen su daban-daban akan wata kuyanga ta zo da ta zuba ruwa mai daga cikin su sai ruwan nan sai ta fassaka masa a jiki sai ran sai ya bata a fuskar sa sai ta ce masa wal kadimin al-ghayb Allah yayi yabo ya ce akwai masu rike fushi idan an cuce ka ka rike fushinka sai ya shiro sai ya ce da na fushi amma na fasa fushi sai ta ce wal afina anin nas wal afina anin nas masu yafiya wa mutane sai ce na yafi domin ana iya maka abu ba kai fushi ba amma ka dauki wani kai wani kulli misali mutum zai iya zuwa ko ya zage ka ko ya bata maka rai amma sai ka nuna fushi amma kuma ka rike wannan abin a ranka wal ajina anin nas shine ka yafe bayan baka rike abin baka yi fushin ba kuma ka yafe abin sai ta ce wallahi yuhibbul muhsinin bayan an cuce ka kayi hakuri kayi kar kayi fushi bayan kuma ka ki yin fushi sannan abin da musulunci yake so shine ka yafe bayan ka yafe ne musulunci yake so shine kuma ka kyautata wanda ya cuce kanka kai make shi kuma wal ajina anin nas wallahi yuhibbul muhsinin Allah yana son ko mai kyautatawa sai ce jiki da yantaki ta cutar da shi ne amma ga shi ya daina da ya fushi ba ya yafe kuma ya yanta to haka ake so mu zama tsakaninmu wanda kaga yana saba maka na cutar da kai to kai kokari kai kuma wajen kyautata masa akwai kissan da ake bayarwa na annabi sallallahu alaihi wasallam wani bai yahude makwabcin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kullun ebo shara yayi mene ta gidan ma'aiki aka ce rana ɗaya sai wannan bai yahudan manzon Allah bai gansa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina wani aka ce aibe da lafiya ne annabi yace mu je a gaishe shi manzo Allah yaje gaishe shi shi kuma kullun sharri yake yi sharri kullun yake yi ga manzo Allah ya mai alkhairi sai gashi wannan bai hude ya furta kalman shahada saboda kikkiawan dabi'ar manzo Allah lokacin da manzo Allah ya zo garin Madina garin Makka bayan an yi fatu Makka mutanen garin Makka annabi garin sa ne garin ƴan uwansa kakanninsa uwa da uba amma sai ga shi garin Makka din nan ya kai ga hassun kore annabi mu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hijira daga garin Makka ya koma garin Madina sannan kuma suka kisa bashi suka biyo shi suka yake shi a yakin Badar suka yake shi a yakin Uhud an yi Khandaq an yi ne duka suna ta neman su garansa amma lokacin da annabi ya samu dama a fito Makka mai annabi yayi lokacin da wani daya daga cikin sahabbai ya ga tawagar manzo Allah da ta iya rushe garin Makka ta bade ta lokaci kadan sai fara al-yawma yawmul malhama yau rana ne na yaki yau rana ne da damun kaskanta garin Makka yau rana ne da Quraysha za su dinta lukutar su manzo Allah ya ce ba haka bane al-yawma yawmur rahma yau rana ne na tausayi yau rana ne na jin kai yau rana ne za a daukaki darajar garin Makka ba kaskanta ta ba an shiga garin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya shiga garin cikin dakin Kaaba an amintar da shi wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya aminta duk wanda ya shiga gidansa ma ya kulle ba za mu taba shi ba inda Annabi Muhammadu manzon Allah bayan kuma an tara su ga baki ɗayan su sai ya ce mata zunnuna anni fa'ilun bikum kun cuce ni kun kashe mun mutane kun nemi rayuwa na kun kore ni a gidana kun kwace dukiya na kun mun fashi kun mun komai kun ce ni mahaukaci ne kun ce ni boka ne kun ce ni kaza ne kun yanke zamanci na yau gashi na samu iko me kuke tunanin zan yi muku sai suka tashi kace masa akhun karimun wabdu akhin karimin kai dan babba ne manzon Allah kuma kai ma babba ne wannan arna ne fa suke cewa manzon Allah dan babban mai daraja yau kuma musulmi ne he ya fake da musulunci sai ya zagi iyayen maiki bayan sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa izhabu fa antum mutlaqa duk ku tafi na take ku kowa ya abin da ya ga dama amma kada ku ketare haddin Allah wannan shine abin da ake so sufi ya zamo zuciyarka yaya kake wajen kyautata ma wanda ya cuce ka matukar ba ya keta haddin Allah bane ba
wannan shine abin da ake son dukkanin sufi ya zamo da irin tawayiyar sa to abin da zamu je na gaba shine maganan Sa'al ibn Abdullah Tusri yana cewa la yashimu ra'ihata as-sidqi abdun dahana nafsuhu dahana nafsuhu kullan dahana nafsuhu wato duk wani bawadda ya zamto yana makirci yana munafinci ba zai taba dan tana makamin makamin as-sidqu ba balle makamin as-siddiq makamin sidqu shine bayan kai aikin alkhairi kani fi Allah zalla kuma ya zamto wannan aikin baya burge ka baka jin ka kai kana jin aini kaza ne to duk mutumin da yake mudahana shine Allah ke amana waddu law tudhinu fayudhinun ko wala tadi kullu khallatin mahinin hammazin masha'in binamin wannan almudahana shine su kafirin ne mai manzo Allah yau ka bauta ma uzza gobe bauta Allah to kai mai kai sakwasako kai wannan ba dan Allah ba da kai wannan dan aibe ka wannan kuma shine abin da ke ranka to wannan munafiki ne kai shine mudahana ba a san mudahana to duk wanda yake mudahana zaka je kai addinin wasu ba dan Allah ba dan su aibe ka dan kai ka faranta musu ba fadan Allah ba to wannan abin sunan sa kai ba siddiki ne kai kazibi ne a musulunci to da wannan babi ina ga takeice mun fahimci menene ikhlasi mun yi bayani akan cewa ikhlasi ya kasu kashi uku ne mun ce akwai al-ikhlasu tauhid mun ce akwai ikhlasul a'mal mun ce akwai ikhlasul ahwal ikhlasu tauhid ghayatuhu al-qasd ikhlasi na tauhidi shine manufa bawa ya zamto duk abin da ya nufa Allah ya nufa ikhlasul a'mal kuma menene kuma ikhlasul tauhid me ke bata ikhlasul tauhid shine da'awa idan aka ga mutum na tsaya mutum makareci ne komai da'awa aini ni ai kawai ni mu kaza idabi shike nuna cewa kai makareci ne baka da tauhidi na ikhlasi ikhlasul a'mal kuma shine al-ikhraju an al-amal ikhrari na aiki shine ya zamto aikin kan ka fita daga aikin idan kai sallah baka lissafin ni nayi sallah dubu ni nayi salati dubu nayi azumi kaza wannan abun baka yin jin shi to wannan kai mukhlisi ne fil a'mal akwai ikhlasul ahwal shi kuma ikhlasul ahwal shi bawa baya kallan kansa ya fita daga kansa ne balle ma ya tuna aikin da kuma ikhlas wannan shine makamai guda uku wanda dukkanin wanda ya same su ya tsallake to wannan sune abu na farko duk wani abin da za a koya ma zikiri ikhlasi ne yake so ya koyar maka babu wani abin da zikiri yake so ya bayyana bawa shine ikhlasi shi kuma ikhlasi da shine zaka ji dukkanin wani makami da ka sani ka ketare shi Allah ka ba mu ikhlasi to babi na gaba shine yake mana faslun ilam annahu yanbaghi liman balagahu shay'un min fadail al'amali an ya'mala bihi walaw marratan wahidatan babin da zai mana bayani akai shine duk wani wanda yaji labarin hadisin manzon Allah to yayi kokari ya aikata wannan hadisin wannan da ya zamto cikin umurni ne daga cikin umurnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yanbaghi an yatrukahu mutlakan bal ya'ti bima tayassara minhu bi halatta mutun ka ji magana daga Annabi kuma ka bar wannan abun a banza ba a ne Allah ya gaya mana cewa Allah ya ce mana wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da Annabi ya ce muku gashi to ku riga abun in kuma Annabi ya ce na hana to kada ku aikata wannan abun manzo Allah ya ce mana idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastara'tu duk abin da na umarce ku ko tanta shi gurgurdan iko to kada mu zo a yi ta karanta hadisi Annabi ya ce addu'an shiga bayan gida manzo Allah ya ce mutun ya zama mai kaza to yau abin da muka karanta na ikhlasin nan kai kokari kafin wani sati ka jarraba ko da so ɗaya ne idan mutum ya dace aiki daya sai ka samu ya karba wajen Allah sai ka shiga aljanna da wannan aikin karuwa ce bata taba yin alkhairi a rayuwarta ba sai ya kare ta samu na jin yunwa yana ta ha ha yana lallagi ya ciro harshen sa ta zo ta sharuwa sai ta ga karan nan yana neman zai mutu sai ta cire huffin kafanta scotch takalminta ta sa hannu a rija ta ebo ruwa dan kare ba zai shiga rija ba ta yi ruwan ta bawa karan ya shayi koshi ran kiyama Allah ya ce aikin ki a rayuwanki duzzuna ne kike yi amma kin taba yin wani aikin alkhairi da ya burge ubangiji ya karbe shi shine kin shayar da kare Allah ya yarda da wannan shayarwan dan shayarwan da kike wa kare ki shiga aljanna manzo Allah ya ce akwai wanda zai zo ran kiyama bai da aikin alkhairi kwata kwata abu ɗaya ne ake alkhairin sa shine ya zo ne zai wuce hanya sai ya ga akaya akan hanya sai ya yi tunda kar wani na bayan sai kaka sai ya tsaya ya tsuguna ya dauki wannan kayan wannan kayan akan ta yake shiga aljanna manzo Allah ya raitu rajulan yatajaddalu fil janna nago wani mutum yana kekewayawa ya shiga aljanna yayi nan ya hausa mai up and down kawai sai gidaje yake shiga aka ce akan menene manzo Allah ya ce abu dai ne ya samu inda alheri ya karbu shine ya shiga aljanna ne saboda ya daga kaya ne akan hanya ashe babu jawabi bane ake karanta hadisan manzo Allah annabi yayi kaza annabi yana yin kaza kai kuma shikenan kai dai kai dinga na'am sallallahu alaihi wasallama eh shi ma salatin alkhairi ne amma kwatanta wannan abin da annabin yayi ya daga cikin alkhairi shi yasa sahabbai a zamanin manzo Allah sayyidina Umar yake cewa mu ba ma karanta aya mu shi duk aya in sahabi ya karanta a ranar sai ya kwana bai bacci bai na tafakkurin aya amma yau sai ga mutun ya haddace shafi guda sai ya sauke Qur'ani a dare daya amma wannan saukan washe gari kuma ina karatun manya ga dama wani yi zata bismillahir rahmanir rahim dan kwashi wani abu ya sabbe shi nawa ne suna sallah suke zata ni kai nan wata rana bazan manta ba wannan wata kadiya ce ta faru lokacin da akai shi masallaci tsakanin azhar da al'asar kawai na zo na sai na dauko alqur'ani na bude kawai bace kama na kwanta kan baccin waya ta wani yazo kawai ya shigo sai fara sallah wallahi yana sallah da kiyaya yana sallah lokacin wani waya ne hakan nan slicing din nan Nokia da ya dauki waya kuma wayan susin ne sai ya tafi sai ya je sai da wayar masu wayar sai ya tare sim daya sai suka ce masa wannan wayan ka tare sim din ko ya tahaba ba ko sim a ciki daya sim din koyayye ne suka yi ta tambaya sai dinga ce ayya ayya gama suka bude suka ga hotuna suka ga suka ta masa kai karshe wannan ba naka bane da aka zo muka je yayi kashi a wannan sa duk sun yara zana ma kuma da kansa ya dinga gaya musu cewa ya dauki wayan ne wanda yake yi yana karatun alqur'ani yayi sallah shi kuma a sallah yayi sata waya wai ina gaya muku cewa ba wai ina yin sharri ma wani bane haka ya faru da ni to in dai a yanzu ne a irin rashin imanin mu da rashin kwaikwayon bin annabi mutum sai ya yi dinga na'am 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 Allahu akbar Allahu akbar amma kuma yana cikin karanta Qur'ani kai wani ma dai karatun da yake satan ne saka ƴan uwa mu sani wasa da muke yi da addini musulunci bai yarda mana da wannan ba idan mutum kana son ka zama ka samu albarkan annabi to duk abin da ga maka na annabi ka kwaikwayo wannan abu saka kar mu zo mu ta karanta abu sarrasururan to ba mu kwatanta shi sai ya zamto lima ta kuluna ma la taf'alun kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun mafsus saka Allah yana son mu duk aikin da muka fada mu aiwatar saka dukkanin mu yi kokari wajen ikhlasi karatun da kake kaji kana yi dan Allah ne ko dan aibe ka salatin da kake kana yi dan Allah ne ko dan aibe ka lazimin da kake kana yi dan Allah ne ko dan aibe ka ba zallan niyyan zan yi nawaitu kaza fardan a ba shi bane niyyar kadai ta Allah a zuciya wajen manufan aikin ka shine babban abin da ake bukata Allah ya taimake mu to bayan wannan fasalin fasali na gaba sai mana magana qala al ulama min al muhaddithin wal fuqala wal fuqaha wa ghairihim yajuzu wa yustahabbu al amalu fil fada'il wat targhib wat tarhib bil hadith al da'if ma lam yakun mawdu'an wannan babin zai mana magana ne akan abinda malamai suka tsaya kai shin idan ana so a umarce ka kai kwaikwayi manzon Allah a cikin ayyukan alkhairi dole sai hadisi sahihi ne ba haka bane ana kwaikwayon annabi koda hadisin nan an ce da'ifi ne amma manzon Allah yayi wani abu na alkhairi to wannan abun ana son musulmi yayi ala wajhil ihtiyat sai ka samu lada saka ba sharadi bane sai hadisi sahihi zaka kwaikwayi manzon Allah hadisi ko da'ifi ne idan yana magana akan fada'ilul a'mal ko kuma yana magana akan tsoratarwa ko yana magana akan kwadaitarwa wannan hadisin ya halatta a dauki hadisin ayi aiki da shi wannan dukkanin malamai akan haka suka tafi idan muka duba babban malamin nan al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya kawo sharuɗa guda uku na aiki da dukkanin hadisi da isi duk hadisi da isi wanda yake babin fada'il ko babin targhib ko babin tarhib to ana aiki da shi ne akan sharadi sharadi na farko wannan hadisin ya zamto cewa ba a yi itikadin cewa sabiti bane sahihi daga manzon Allah idan hadisin nan da ishi ne to zakai aiki da shi ba da niyyar cewa wannan hadisin kai tsaye dole bane an ji shi daga Annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallama zakai ne a matsayin cewa lalle kana yi ne dan ihtiyadi na biyu kuma an yakuna da'f ghairu shadid an yakuna da'f ghairu shadid ya zamto raunin hadisin ba mai tsanani bane a rawin babu wanda ya zama mutahaddil kadhib wani ruwayi daga cikin masu ruwayan an tabbatar makaryaci ne to koda ruwayan da isi ne bata kai mahallin wada'i ba to za a cire wannan hadisin ba za a aiki da shi ba domin wannan hadisin ya samu matsala sannan na uku abin da yake kai a sharadin hadisi an yakuna mundaraj tahta aslin am ya zama hadisin bai saba da usulin na addinin musulunci ba kuma bai da karo da wasu hadisai ingantattu to wannan ba a yi aiki da wannan hadisin koda da isi shi yasa yana cikin alamun jahilci a yanzu da ka ji hadisi na falala sai wani ya ce maka wannan hadisin sahihi ne ko kuma wannan hadisin da'ifi ne wannan hadisin kaza ne wannan kuskure ne idan hadisi sahihi ne ana aiki da shi ne tare da wato cewa kafi'i ba zanni ba amma idan hadisi ya zamto da'ifi ne ana yi aiki da shi ala wajhi al-ihtiyat wannan shi abin da malam yake so ya tabbatar mana amma akwai wajen da ba aiki da hadisi da isi wani hanyoyi ne waje su ga sunan wa amma al-ahkamu kal halal wal haram wajen a ce abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne dole ya hadisi sahihi ba da ka zo ka kirkiro hadisi bai inganta ba ka haramta abu ba a haka in hadisi bai inganta ba a haramta abu shi a inganta halatta abu ko haramta abu dole sai da hadisi sahihi na biyu wal bai'a wal nikah ko maganan ciniki ko maganan aure wa talaq ko maganan shika da makamantan wa'annan ba a aiki da su sai hadisi sahihi ko kuma hadisi ya sani illa an yi kuna fi tiyadi fi shay'in min zalika sai da in ya zama an yi ne dan kiyayewa misali manzon Allah sai aka ce ya hana yin kaza wannan hanin da aka ce manzon Allah yayi a wajen ciniki ko wani abu to wannan hanin zai hana ka sai a kiyaye wannan abin da Annabi ya ce ya hana din sai da kar a je a fada ma haram Allah ya kiyaye mu sannan kuma kama idza warada hadithun da'ifun bi karahati ba'd al-bi'a wal anti'ati fa innahu min musahabi an yatanazza anhu walakin la yajibu wa inna ma dhikrat hat dhakartu hadha al-fasl annahu yajib fi sa'ati wa sai yake cewa abin da yake so isar anan shine me dalili me hikiman wannan babin ya sa shine duk ababubuka na azkar na annabi a ce annabi ya zikiri kaza ko annabi ya sa an yi kaza to a ciki ana rawaito hadisai wa'inda suke ba sahihai ba to idan ka gansu karka janta hadisi da ifi ne kace ba za ka yi da shi ba shi yasa ya kawo maka wannan babi yayi amfani da bayani a cikin sa Allah ya ce mu ce mu to anan a takaice ƴan uwa ina ga insha Allah a yau za mu tsaya yau muna 20 ga watan Jumada al-akhirah ko yau muna 20 ne ga watan Jumada al-akhirah yau ranar Juma'a yayi daidai da ranan da aka haifi sai suna Fatima alaihi assalam wanda a issa na ahli sunna wal jamaa da ijma'in su an haifi sai suna Fatima alaihi assalam ne shekara 5 kafin aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma sabanin ruwaya na shi a su sun ce an haifi sai suna Aisha manzo Allah an aiko shi da shekara 5 ma'ana sun ƙara shekara 10 asalin haihuwarta to amma wannan bayani ne na ruwaya amma idan dai magana su inganci ne sai da tuna Fatima alaihi assalam cin annabi na garin Makka ta kan zo ta dauke dattin da su Abu Jahl suka jefa akan manzo Allah kaga kuma ana a ruwayar su tana nuna cewa shekarun ta 5 ne ma manzo Allah ya hijira to kaga wannan shekarun abin da ke tabbatarwa dai lalle da alamun cewa an haife ta tun manzo Allah kafin a aika annabi da shekara 5 alaihi assalam sai suna Fatima ita ce ya ɗaya tilo daga cikin ƴaƴan manzon Allah wanda ta wanzar da dangin Annabi Muhammadu a doran ƙasa wanda ya duk wani jikan Annabi wanda silsilar sa yake haduwa da manzon Allah umman wa aban to ya jinjini ne daga jikin ƴar Annabi sai suna Fatima alaihi assalam manzon Allah ya samu jikoki kaman sauran ƴaƴan ma'aiki da suka haihu amma kuma jikokin ba su yadu ba sun rasu duka suna kananu amma sai suna Fatima ita ne aka samu sayyidina Al-Hasan da sayyidina Al-Husayn
wanda ta nan ake samun nasaba na ahlul kisa wanda ita sunna fadima alaiha salam ya ishe ta daraja babanta annabi muhammadin kuma ya ishe ta daraja mahaifiyanta ita ce sayyidatuna khadija alaiha salam ya ishe ta daraja mijinta shine imam ali alaihi salam ya ishe ta daraja ayyanta sunne sayyidina al-hasan da sayyidina husain manzo allah yayi nuni da sayyidina hasan da sayyidina husain da sayyidina sayyidatuna fadima da sayyidina ali manzo allah yace man ahabba hadaini wa ummahuma wa abahuma manzo allah yace kana ma'i fi darajati yawmal qiyamah wanda yaso sayyidina hasan da sayyidina husain yaso mahaifiyansu annabi yace ranan kiyama za mu tar da shi ran kiyama kuma yaso ni za mu tashi a makami daya a gidan aljanna ashe soyayya sayyidina fatima alaiha salam ba kankanin al'amari bane babban lamari ne lamarin sayyidina fatima lamari ne mai girma dukkanin sahabbai suna girma mata sayyidina aisha alaiha salam tace ban taba ganin wani mai kama da annabi sayyidina fatima ba tace idan sayyidina fatima tana zuwa daga nesa nakan zaci manzon allah ne sai ta zo kusa da ni in ta zuya baya nakan zaci annabi muhammadin wannan fa in ji mahaifiyarta kenan sayyidina aisha alaiha salam sayyidina fatima ita ce abokiyar sirrin manzon allah manzon allah idan yana zaune sai suna fadima ta zo yakan tashi ya tsaya domin girmama sai suna fadima alaiha salam ranan kiyama ya ishi falala idan an zo ranan kiyama allah zai sa mala'iku su yi kira kowa ya sunku yadda kai sai suna fadima za ta wuce da ta wagarta dukkanin wanda ka sani a filin kiyama sai ya sunku yadda kai domin girmamawa ga sai suna fadima za ta yi wucewan ban girma yar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abu na karshe da zan gaya mana shine sayyidatuna fadima alaiha salam babu wani tsokar da zai so ta sai tsokar mumin babu wanda zai kita sai wanda yake makiyin annabi muhammad ita ce wanda ake ce mata alkausara ita ce ake ce mata azzamzaniya ita ke ake ce mata almakkiya ita ke ake ce mata fadima ita ke ake ce mata zakiya ita ke ake ce mata wato nafisa dukkanin wani suna mai sarki ya tattaru kudusiya zamzamiya makiya madaniya dahara duk sunan sai suna fadima ne amma daga cikin suna mafi girma shine wanda sunan da manzo Allah yake gaya mata yana cewa fadimatu ummu abiha manzo Allah ya ce fadimatu bad'atun minni ana ce mata bad'atur rasul tsokan manzo Allah amma sai annabi yake ce mata ummu abiha ita fadima mahaifiyar babanta ne wannan sunan ya rikitar da malamai wajen fahimtar ma'anansa lokaci ina ga yayi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ah ina ga